Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Murtala Faruku Sanyin na sauran abokanan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Lahadi 18 ga watan Satumbar shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Murtala da kanin labarai.
Mutane 27 suka mutu a wani hatsarin motar safa a kudu maso yammacin China, wanda shine hatsari mafi muni da aka samu a kasar a wannan shekara. Jami'an sojin Ukraine sun hakikance suna yaki ne da fursunonin Rasha a maimakon sojojin kasar ta Rasha a gabashin birnin Bakhmut. Shugaban Amurka Joe Biden tare da uwar gidansa na cikin ɗaruruwan shugabannin kasashen duniya da suka tattaru a birnin London domin jana'izar sarauniyar Burtaniya Elizabeth II.
Kanin labaran kenan. A babban rahotanni za a ji cewa a Najeriya, fafutukar da gwamnatoci da wasu hukumomi na duniya ke yi a bangaren bunƙasa ilimin 'yan mata da rage auren wuri ga 'yan mata na ci gaba da samun karɓuwa a wasu jihohin ƙasar. Gwamnatin Najeriya ta ce yin katin shaidar zama ɗan ƙasa na da alfanu sosai wajen samun albarkatun ƙasa daga gwamnati. Bayan nan za ku ji cewa ƙungiyar gwamnonin arewa maso gabashin Najeriya ta nuna damuwarta kan yadda 'yan bindiga da jami'an tsaro ke fatattaka daga shiyar arewa maso yamma da kwarara zuwa shiyarsu. Kamar kowace ranar Lahadi, yau ma muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda Shamsiyya Hamza Ibrahim ke gabatarwa. Muna kuma tafa da wasu daga cikin rayin da ku masu sauraron mu kan turo ta email. Kafin nan, ga kashi na farko na labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokacin. Ga kuma cikakkun labaran duniyar. Mutane 27 sun mutu a wani hatsarin motar safa a kudu maso yammacin China a yau Lahadi, wanda 'yan sanda suka ce shine hatsari mafi muni da aka samu a kasar a wannan shekara. 'Yan sandan gundumar Sando sun faɗa a wata sanarwa ta yanar gizo cewa hatsarin ya uku ne akan wata babbar hanya a yankin gundumar Guizhou, sadda motar mai ɗauke da mutane 47 ta kife. Sauran mutane 20 kuma sun sami raunuka, ana ba su kulawa a yayin da kuma aka tura jami'an ɗaukin gaggawa a wurin da lamarin ya auku, kamar yadda 'yan sanda suka bayyana ba tare da bayar da cikakken bayani ba. Hatsarin ya auku ne a lardin Jannan, wani yankin Guizhou maras kyau da ke tattare da dazuka da kuma tsaunuka, wanda ya kunshi 'yan tsirarin ƙabilu da dama. Wasu sakonni biyu da aka wallafa a shafukan sada zumunta na intanet da kuma ta ne hukumar kula da sa ido kan yanar gizo ta China ta shafe su, sun bayyana cewa hatsarin ya auku ne da misalin karfe 12:40 na safiya agogon kasar, wato karfe 6:40 agogon GMT a jiya Asabar. Jami'an sojin Ukraine a gabashin birnin Bakhmut na kasar sun ce sun yi amanar cewa suna yaki ne da fursunonin Rasha a maimakon sojojin kasar ta Rasha. A cewar wani rahoton jaridar New York Times, jaridar ta ce ta yi nazarin wani hoton bidiyo da aka dora ta yanar gizo, wanda ke nuna wakilin kamfanin Wagner Group, wani kamfanin soji mai zaman kansa, yana yi wa fursunonin alkawarin samun 'yancinsu idan suka kammala rangadin soji na tsawon watanni 6 a cikin Ukraine. To sai dai kuma jaridar ta Times ta ce ba iya tantance sahihancin bidiyon ba. Shugaban Russia Vladimir Putin ya ce karbe iko da Bakhmut na ɗaya daga cikin manyan ƙudurorin mamayar da ƙasar ta kai wa Ukraine. Shugaban Amurka Joe Biden ya sake gargaɗin Putin akan amfani da makamin ƙare dangi a Ukraine. Kar ku yi, kada ku yi, za ku sauya fasalin yakin da ba taɓa ganin irinsa ba tun yakin duniya na biyu, inji Biden a wata tattaunawa da tashar talabijin ta CBS News da aka tsara yaɗawa a daren yau Lahadi. Biden ba zai yi sharhi kan martanin da Amurka za ta mayar ba idan har Rasha ta yi amfani da makami mai guba ko na nukiliya a Ukraine. Shugaban Amurka Joe Biden tare da uwar gidansa Jill Biden sun isa birnin London, inda za su halarci jana'izar sarauniya Elizabeth. Biden, wanda ya sauka da yammacin jiya Asabar, yana cikin ɗaruruwan shugabannin kasashen duniya da suka tattaru a Burtaniya domin su shaidi jana'izar ta sarauniya a gobe Litinin. Ana taron Biden da mai ɗakinsa za su yi gaisuwar girmamawa ga Elizabeth a yau Lahadi a babban ɗakin taro na Westminster, inda gawarsu take ajiye tun a ranar Laraba. Haka ma ana taron 'yan gidajen sarautu na Turai su halarci jana'izar. A yau Lahadi, babban ɗan Elizabeth Sarki Charles na uku zai jagoranci walimar marhabin ga ɗimbin manyan baƙi da suka tattaru a birnin na London. Ma'aikatar ta Burtaniya ta kuma aiki da gayyatar halartar jana'izar gayyariman Saudiya Mohammed bin Salman wanda aka yi amanna cewa shike da hannu kan bada umarnin kisan dan jarida Jamal Khashoggi a shekara ta 2018.
Anjima kadan murtala zai sake shigowa da cigaban labaran duniya kafin lambar mu kawo muku rahoton mu na farko daga Najeriya. Fafutukar da gwamnatoci da wasu hukumomi na duniya ke yi a bangaren bunƙasa ilimin ƴan mata da rage auren wuri ga ƴan mata na cigaba da samun karɓuwa a wasu jihohin ƙasar. Wani abu da ke nuna hakan shine samun yarinya ƴar makarantar allo mai shekaru 14 da take amincewa a yi mata auren wuri domin tana so ta sami ilimi don cimma burinta na rayuwa. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto.
A can baya yankin arewacin Najeriya ana daukar sa a zaman wanda aka tserewa ga ci gaban ilimin zamani, sai dai biyowa bayan fafutuka da hukumomi ke yi yanzu labarin yana sauyawa. Wannan kokarin ya sa shi ma ilimin yaya mata yanzu yana samun bunƙasa har a jihohin da tasirin al'adu da addini ke kan yan mata daga karatun boko, inda yanzu haka ake gwama ilimin boko da na addini a makarantun allo da islamiyya. Makarantar Malam Sa'idu ta Katuku da ke Sokoto a arewa maso yammacin Najeriya daya ce daga cikin makarantun allo da ake hada ilimin addini da na boko, inda aka samu wata yarinya Asma'u Dauda ya shekara 14 wadda ta kiyarda a yi mata aure da wuri ta zabi ta nemi ilimin boko. Na zanta da yarinyar ko haka ne ta kiyaminta a yi saurin yi mata aure don ta yi karatun boko?
Hazala.
To saboda me kike zabi karatu bisa ga aure?
Saboda na gano cewa yana da muhimmanci sosai, da ban san muhimmanci ne ba amma yanzu sanadiyar shiga ta makaranta na gane muhimmancin karatu. Abin da ya bani kwarin gwiwa saboda yadda aka fara koya mana karan karatu da rubutu. Allah ya sa tun bai primary ba, Allah ya sa yanzu ina matakin secondary aji 4.
Me aku gurin ki anan gaba?
Ina so in zama likita.
Jami'an da ke kula da yadda ake koyar da karatun boko a makarantun Islamiyya Aminu Bello dan Chadi ya ce wannan tsarin ya taimaka wajen gano yaran masu hazaka kamar Asma'u wadda yanzu haka ta samu hawan turbar cimma gurinta na neman ilimi bayan ta kiyaminta da ai saurin yi mata aure.
Gaskiya a kowane ƙarshen zango na shekara ina bin sakamakon wannan yarinya, wanda ita wannan yarinya saboda hazakarta da kokarinta har shi principal na wannan makarantar da malamai suka yi hada wata kungiya da suka je suka roki mahaifinta don Allah wannan yarinya da abatta ta cimma gurinta na zama ma'aikaciyar lahiya, abatta ta yi ta karatu kada a mata aure tun saboda sun ga abin da wannan yarinya insha Allah za ta zama wata gagarumawa da za ta kawo taimako a wannan yanki nasu.
Wannan darasi da yarinyar ta nuna a cewar sakataren ilimi na yankin Bodenga Lawali na Akama Azu abin koyi ne ga sauran ƴan mata har ma da iyayen yara.
Dama shi ilimi musamman na ƴa mace a ilimi na mai muhimmanci kwarai, saboda ku ba don koyi an ce in ka ba ƴa mace ilimi to kuma ka ilmanta da al'umma na, amma in ka ba ɗan namiji ilimi shi dai ka ba, to saboda haka kaga naji daɗi kwarai kasancewa ta ga ta ƴa mace kuma ƴan ta cigaba da karatunta insha Allah za a ci nasara. Wanda yake ta samu ilimi kaga za ta taimaki al'ummarta da kuma sauran jama'a baki daya.
Ilimin ya mata dai a cewar shugaban hukumar kula da ilimin primary da karamar secondary a jihar Sokoto Altina Shehu Kajeji yana samun kulawa sosai daga gwamnati da ma masu bayar da tallafi na kasashen duniya.
Mu dai mun fahimta cewa idan ba mata aka tabbatar da sun yi karatu ba to ba ya da ra'ayi a samu irin ci gaban da aka zaton a samu ga kowace al'umma.
Daga cikin hukumomin da ke tallafawa ilimin yaya mata a Najeriya akwai asusun kula da kananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF wanda yanzu haka ke gudanar da aikin bunƙasa ilimin ƴan mata a jihohi 6 na arewacin Najeriya ciki har da jihar Sokoto ƙarƙashin tallafin babban ofishin ƙasashe Reno Ingila mai kula da ƙasashe ƙetare wanda kuma kulliya na biyan kuɗin sabulu a hujjar ilimin yaya mata. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir, kada a shafa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye ga martala da cigaban labaran duniya.
Hukumomin kasar Eritrea sun buƙaci rundunar sojin kasar da ta kintsa domin tunkarar sabon faɗin da ya barke a arewacin Habasha a cewar gwamnatocin Burtaniya da Canada. Komawa fagen daga a watan jiya ya wargaza sulhun da aka yi a watan Maris. Kano kuma ya dasashe fatan da ake da ita na sasanta yakin da aka kwashe kusan shekaru biyu ana gwabzawa tsakanin hukumomin Habasha da ƴan tawayen Tigray. Hukumomin Tigray sun dade da bayyana shirin su na tattaunawa a karkashin jagorancin kungiyar hadin kan Afirka ta AU, amma gwamnatin Habasha bata karba bayyane ba. Lare ta ci gaba da cewa shirye take ta rungumi shirin zaman lafiya na AU. Duka bangarorin biyu sun zargi juna da so makai hari. Haka kuma yakin ya fadada daga kudancin Tigray zuwa wasu yankuna daga arewaci da yammaci, yayin da kuma dakarun Eritrea suka shigo domin marawa dakarun Habasha a farko-farkon yakin. A wasu sanarwoyin gargadi da aka wallafa a yammacin ranar Juma'a, gwamnatocin Burtaniya da Canada sun gargadi 'yan kasashensu da ke Eritrea da su takaita zirga-zirgar su sakamakon kiran da aka yi wa soji. Wata girgizar ƙasa mai ƙarfin ma'auni 6.8 ta daki yankin kudu maso gabashin Taiwan mai ƙarancin yawan jama'a a yau Lahadi, inda ta wargaza layin dogo da kuma rusa wani kanti a cewar hukumar kula da yanayi ta tsibirin. Hukumar ta yanayi ta ce gundumar Taitung ita ce tsakiyar wurin da girgizar ta auku, kuma ta biyo ne bayan wata girgizar mai ƙarfin ma'auni 6.4 da yammacin jiya Asabar a wannan yankin, wadda kuma bata haifar da kowace illa ba. Hukumar binciken yanayi ta Amurka ta auna girgizar kasar a ƙarfin ma'auni 7.2 da kuma zurfin ƙasa na tsawon kilomita 10. Kafofin yaɗa labaran Taiwan sun ce wani gini da bai da tsawo sosai da ya kunshi wuraren zagayawa ya rushe a Yuli, kuma tuni da aka fara aikin ceto domin kubatar da mutane hudu da ke ciki, a yayin da ake zargin girgizar ta jifa da wata mota akan wata gida da ta karye. Hukumar kula da sufurin jiragen ƙasa ta Taiwan ta ce tarago uku suka kauce daga layin dogo a tashar Dongli da ke gabashin Taiwan bayan wani sashe na jirgin ya tarwatse, yayin da kuma aka kwashe kusan fasinjoji 20 da ke cikinsa waɗanda duk suka ji rauni.
A gaida Murtala Faruku Sanyin na da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Hukumar da ke kula da shaidar zama ɗan ƙasa a Najeriya NIMC ta ce akalla 'yan ƙasar miliyan 89 suka yi rajistar katin zama ɗan ƙasa, inda ta ce an samu gagarumin nasara cikin shekaru uku da haɗin gwiwar da ta yi da sauran abokanan hulɗarta zuwa yanzu. An samu cibiyoyin rajista 15,000 da na'urori 29,000 a faɗin ƙasar. Daga Abuja ga rahoton da wakiliyarmu Shamsiyya Hamza Ibrahim ta haɗa mana.
A yayin da ake ci gaba da ƙarfafawa 'yan Najeriya gwiwa na samun katin shaidar zama ɗan ƙasa, hukumar da ke da halakin wannan aikin NIMC ta ce za ta haɗa hannu da shugabannin gargajiya da sauran masu ruwa da tsaki don wayarwa sauran al'umma da ke zaune a ƙauyuka kawunansu da samun damar mallakar katin shaidar zama ɗan ƙasa a Najeriya. Hajiya Hadiza Ali daga Bana ita ce daraktan kula da fannin dokoki na hukumar NIMC.
In kika duba yanzu mun rajistar fiye da miliyan 99 rumbunmu, so muna da wajen sama da miliyan 100 da ya kamata mu rajista. Wayannan mutane da muka yi rajista a yanzu zaki ga yawancin su a birane su. So yanzu ne zamu shiga ƙauyuka mu rajista. Kuma kin san ba ƙauye. Ƙauyukan mu sun yadda da shugabannin su. Akwai daga tai, akwai masu ungoyi da suke karkashin su wanda su ne su suka fi kusanta da su akan gwamnati ma. So shi yasa muke so mu yi wannan alaka da sarakai da masu ruwa da tsaki a ƙauyuka don mu samu su lightning mutane su waye musu da kai a ƙauyukan mu kan abin da muke yi, so da su ma su register nan ya zama ba a bar su a baya.
Wannan ci gaba dai na zuwa ne yayin da aka gudanar da bikin tuni da ranar shaidar zama ɗan ƙasa da ake yi a duk ranar 16 ga watan Satumba, ranar da kungiyar ID for Africa ta ware bisa ga kudirin Majalisar Dinkin Duniya na samar da ci gaba mai ɗorewa a shekarar 2030, inda ake sa ran kowane ɗan adam ya samu takardar shaidarsa ta zama ɗan ƙasa. Kuma tuni Najeriya ta kasance ƙasa ta farko da ta fara gudanar da bikin da aka rattaba hannu tare da amincewa da shi a shekarar 2018. Shugaban hukumar kidaya ta Najeriya NPC Honorable Nasir Isa Kwara ya bayyana irin gudumawa da suke badawa wajen cimma wannan aiki.
Ta fannin hukumar kidaya muna wannan kidayan, muna kuma registering yara da aka haifa da shi wannan certificate da aka na haihuwa shine NIMC suke registering ƴan ƙasa, shi yasa muke cikin board na su NIMC din. Ina kiran ƴan Najeriya su rungumi wannan da kyau don abu ne wanda zai magance ko harkan tsaro da muke fashin wannan kasan da kuma wanda ba su da karfi in gwamnati za ta tanade abubuwan da za ta taimaka musu da an san inda suke mu za mu providing ainihin don population and housing census da muke yana bada inda mutane ke zama so za a iya sanin wani jiha wani kunduma ne za a samu ainihin mutane da suke bukatar wannan taimako.
Ma'aikatar sadarwa da tattalin arziki na zamani wacce aka daura wa halayen jan ragaman wannan aiki karkashin jagorancin Dr. Ali Isa Fantani ya yi kari kan alfanu da ke gaban 'yan Najeriya idan sun samu katin shaidarsu ta zama 'yan ƙasa.
Alherin da za a tsammanta dalilin waɗannan abubuwan suna da yawan gaskiya ta allaka da yadda sauran ma'aikatan gwamnati suka aiki da abin da muka samar din ne. Yanzu misali a ka'ida in an yi wani ya dace zama duk jiha da take Najeriya za ta yi budget na education ko kiwon lafiya ta zo ta duba record mutum nawa ne a state din mu ya shekarun suke mata nawa ne maza nawa ne yara nawa ne wanda suke primary nawa ne secondary nawa ne kaza kaga wannan zai sa a yi tsara rayuwa a fasali ba kawai a shace ta yadda ake bukata ba. To yana da muhimmanci wajen tsari ko me za a yi wannan shi zai taimaka a tsara shi a yi shi akan ilimi kuma yadda ya dace. Ba kiyastawa da sau da dama ma ana iya kuskura kiyastawa din ba.
La'akari da wannan alfanun hukumar NCDA ta jaddada cewa mallakan katin shaidar zama dan ƙasa kyauta ake badawa ga duk dan Najeriya kuma za ta ci gaba da aikin shiga lungu da sako don kowanne dan ƙasa ya samu tare da haɗin gwiwar shugabannin gargajiya da sauran masu ruwa da tsaki. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Shamsiyya, to yanzu kuma sai rahoton mu na ƙarshe. Bayan taron da ta gudanar a jihar Gombe, kungiyar gwamnonin Arewa maso gabashin Najeriya ta nuna damuwarta kan yadda 'yan bindiga da jami'an tsaro ke fatattaka daga Shiya Arewa maso yamma ke kwarara zuwa Shiya Arewa maso gabas. Wakilin mu Abdulhab Muhammad ya halarci taron ga kuma rahoton da ya hada mana.
Sidar bayan taron wanda gwamnan jihar Yobe Mai Malabuni ya karanta wa 'yan jarida cikin harshen nasara ya ci gaba da cewar yawaitar shigowar 'yan bindigar yana kawo barazana ga Shiyar Arewa maso gabashin kasar amma duk da hakan ana samun kyautatuwar sha'anin tsaro ta hanyar kama wasu 'yan bindigar masu satar mutane domin karɓar kuɗin fansa. Ƙungiyar ta nuna farin cikinta dangane da aikin haɗin gwiwa da ke wanzuwa tsakanin gwamnonin jihohin shida. Sakamakon hakan ana samun nasarorin kyautata rayuwar al'ummar jihohin. Gwamnonin sun jinjina wa shugaban kasa Muhammadu Buhari a bisa kokarinsa wajen yaƙi da matsalar Boko Haram da zumar inganta harkokin tsaro a shida da ake gani a zahirance. Har ila yau kungiyar ta nuna farin cikinta bisa raguwar tashin tashina tsakanin Fulani makiyaya da manoma a shida. Kungiyar ta buƙaci ganin gwamnatin tarayyar ƙasar ta inganta matsalar makamashin wutar lantarki a shiyar musamman ma na Mandila. Ta bayyana aniyarta kan haɗakar jihohin shiyar don sayen jirgin sama da zai rinka jigilar ƙasa da ƙasa da zumar bunƙasa tattalin arzikin shiyar. Daga bisani na tuntuɓi mai sauƙin baki gwamnan jihar Gombe Muhammadu Inu Yahaya kan batun lalacewar hanyoyin da suka haɗe jihohin shida.
Amana Abdullahi ka yi tambaya tattare da maganar hanya wadda alal haƙiƙa wannan batun hanya ba ma wannan da mun zuwa Gombe ta ce adamawa daga Gombe ka tafi Fatisku wanda shi ne inda a muka yobe a ila yau daga Gombe ka tafi Fif wanda take cikin Borno. Wannan yankuna namu kuka suna cikin wannan damuwa amma kun karura matsala ne na ƙasa ta baki ɗaya. Gwamnatin tarayya da ta ba da aikin nan tun daga Kebbi ko daga Kawanga ya biyo ta Sokoti ya zo Gombe ya tafi Bini don za a mai da su ta baki. To muna nan dai muna bi.
Haila yau na tuntuɓi wasu 'yan jihohin ra'ayinsu kan aikin hanyar.
Kuna cikin mura tunani saboda za ka iya tashi daga wacce kai roji za ka tafi Adama ko Taraba ko Gombe sai ka je har wurin wurin na kusa da Gombe ne sai ka samu ba hanya sai ka sake kwana ka dawo Bauchi ka sake ɗaukar hanyar Darazo ka bi dukkan na kai saboda kafin ka tafi Adama ko Taraba. To wannan abu gaskiya yana jawo mana asara sosai gaskiya yana ba da ciwon kai masana'antu kuma gaskiya yana ba da matsala sosai ma kwastomomin shi ne fasinja wannan.
Inganta hanyar tana da kyau kuma su haɗu su yi hanyoyin wannan sun hada kai ya amfani talakawan arewa tunda talakan yola yazo zai tafi Kano dole tagon da zai biyo ya bi ta Bauchi da haka na Maiduguri in zai tafi Kano zai biyo tagon da ko ta Maiduguri in akai waɗannan hanyoyin kafin a ce sun sauka su kai wannan hanyoyin lalle sun kyautawa arewacin Najeriya mun san sun yi abin da ya kamata
gwamnonin da suka halarci taron sun hada hadda gwamnan jihar Adamawa Ahmadu Umaru Pintiri gwamnan Bauchi Bala Muhammad Abdulkadir Kauran Bauchi gwamnan Borno Farfesa Babagana Umara Zulum wanda shine shugaban kungiyar da gwamnan jihar Gombe mai masaukin baki Muhammadu Inuwa Yahaya sai gwamnan jihar Yobe mai Malabuni a yayin da Darius Sixon Ishaku jihar Taraba an walkice shi ne a wajen taron Abdulwahab Muhammad daga Gombe a Najeriya
a gaida Abdulwahab Muhammad yanzu kuma sai shirinmu na gaba
Masauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka sanninmu da arzikin saki kasancewa cikin shirin matasa a duniyar kizo yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kamar ko da yaushe dai sunana na Shamsiya Ahmad Ibrahim ya kawo shirin daga Madalla. To a yau shirin zai yi duba ne kan mutuwar sarauniyar Ingila wato Queen Elizabeth II da ya tashi kura musamman a kafafen sada zumunta inda mutane da dama ke ta nuna alhinin su wasu ko ke nuna halin ko in kula la'akari da cewar marigayyar ta fito ne daga kasar da ta yi wa kasashe da dama mulkin mallaka ciki har da Najeriya daga cikin masu mika sakon jaje ga masarautar ta Ingila a bisa wannan babban rashi waɗanda suka fito daga kasashen duniya daban-daban wani tsokaci da yafi jan hankali a dandalin sada zumunta na Twitter shine wata ƴar Najeriya wacce ke zaune a kasar Amurka ta yi fatar sarauniyar ta yi mutuwa mai zafi sakamakon yanda ta ce Elizabeth ce ta mara baya ga yakin basasa tsakanin Najeriya da Biafra da ya sanadiyar iyalinta suka rasa matsugunan su ko da yake dai kafar Twitter ta goge tsokacin da ƴar Najeriya ta yi cikin sa'o'i kaɗan kafin mutuwar sarauniyar ta Ingila ko yaya matasa masu amfani da kafafen sada zumunta ke ganin kalamar ƴar kasar tasu da ke ci gaba da jawo cece kuce Abdul Abdul wani matashi ne da ya shahara wajen mu'amala tare da rubuce-rubuce a kafafen yanar gizo
hakikanin gaskiya maganganu da mutane suke fada akan mutuwar sarauniya Ingila sun fada ne cikin fushi da kuma tunawa da tarihi da rawar da Ingila da royal family ta taka wajen harkar slavery da mulkin mallaka so wannan dai cece kuce kowa nan da nashi ra'ayin da zai fada tarihin duniya ba zai cika ba tare da an mention slavery ba tare da an mention mulkin mallaka ba kuma ba tare da an mentionin rawar da royal family ta taka ba wajen ci gaban wannan sana'a wancan lokaci an idan kika duba sarauniyar Ingila ya ce daga cikin wannan family ta supervising ci gaban wannan abubuwa so mutane da yawa suna ganin ta as part of one institution da aka yi amfani da shi aka exploiting Africans da mutuwar mutanen ma wani bangare na duniya so shi yasa da aka yi rawaito cewa ta mutu da yawa sun yi murna saboda suna ganin ta as wata mata wacce ta taimaka wajen gallaza mu wasu mutane saboda bambancin fata ko wani wannan kamar in kika dauki maganar da professor Anya wata professor in Najeriya ta yi da kiku kadan kafin sarauniyar ma a announcing cewa ta mutu da aka faɗi cewa ba ta da lafiya sai ta je shafin ta na Twitter take cewa ta ji labarin sarauniyar da ta taimaka wajen kashe mutanenta ba ta da lafiya to tana addu'an Allah ya kara mata zafin ciwo to awoyi bayan wannan tweet din sai kuma tar aka ce rawaito cewa sarauniyar ma ta bar duniya so daga baya dai ita professor din ta fita domin ta kare kanta da mutane suka mata ca dole yawanci in kika duba ya kiga kashi 70 na mutanen Africa da wasu gefen Asia sun supporting wannan maganin da dai ita fito ta kare kanta to da yawa kuma ƴan kasashen Africa ma na da irin wannan ra'ayin kamar mutanen Kenya su ma sun nuna bakin cikin su ba sun yi murna saboda a lokacin da sarauniyar Ingila ta zama sarauniya a wannan lokacin su ma aka ji aka mamaye su mutanen kasar wani irin kisa da kuma sa hannunta so mutuwa dai na kan kowa amma duk da wannan record da sarauniya take da shi na wani hannu akan wani abu da ana gallazawa mutane mata ce wacce ake ganin ta as a mother ta duniya wacce kuma ta taimaka da dama wajen abubuwa da suka shafi ci gaban zaman lafiya da kare haƙƙin dan adam da dai sauran abubuwa
masu iya magana dai na cewa ra'ayin riga kuma kowa da irin tasa ga kadan daga cikin ra'ayoyin mutane kan wannan batu
sunana Nawfal Ahmad Ahmad daga jihar Katsina Nigeria. Kwaye da gaske ai kowa yana da ƴancin fadin albarkacin bakin shi musamman akan ita wannan masarauta da zaka ce kusan ita ce tayi ciki ta haifi kasar da muke ciki yanzu ta Nigeria. Sannan akwai abubuwa da dama da suka yi na cin zarafi na nuna bambancin launin fata da sauransu da sace dukiyoyin waɗannan sabbin kasashe da suka kirkira da abubuwa masu muhimmanci na tarihi da sauransu. Sannan har zuwa yanzu da muke magana ita wannan ƙasa ta Ingila ko kuma wannan masarauta bata taɓa fitowa ta yi da na sanin abinda ta yi ba na cin zarafi da kashe dubunnai ko miliyoyin mutane a wannan nahiya tamu ta Afrika. So har yanzu mutane za ka ce kusan haƙi suke da ita wannan masarauta. So wannan kuma ba zai hana idan wani nasu ko kuma dama ta samu ba ya zama cewa mutane sun yi shiru. Zaman wata gaba ce aka samu da mutane za su faɗi albarkacin bakinsu musamman lura da yadda ita wannan ƙasa ta Ingila take ta yayata muhimmancin ba mutane dama su faɗi albarkacin bakinsu.
To sunana Muhammad Shamsuddin Ishaq, matashi zaune a garin Jos. Gaskiya ni dai nayi bakin ciki da wannan batu kuma ban ji daɗin shi ba. Wannan mata ne take wannan matsayin maganganu kuma na ji daɗi yanda kafar sadarwa ta Twitter ta yi kokarin dakatar da ita wannan mata kamar mata magoge ita rubutun da ta yi. Hakan abin da ya kamata kenan. Duk da cewa kowa yana da ƴanci wajen faɗan albarkacin bakinsa, amma akwai abubuwa da yawa wanda bai kamata a ce mutane masu hankali da ilimi suna faɗa ba saboda kawai wayar su ce datan su ne account din su ne. No, bai kamata a ce haka ba. So gaskiya dai ni ana ra'ayin wannan ba abu ne da ya kamata a ce an celebrating ba abu ne da ya kamata a ce an yi bakin ciki da shi. Babu zancen cewa addinin mu daya ko ba addinin mu daya ba ko harshen mu daya ko bangaren mu daya duk babu zancen wannan. Sarauniya ita ba uwa bace ita kaka ce ma a wajen mu.
Kusan kullun dai matasa dake amfani da kafafen sada zumunta na wallafa sakonni masu amfani baya ga waɗanda ke turo da sakonnin da ka iya tada zaune tsaye. Ummul Khairi Ilyas Abdulmumin ƴar gwagwarmaya ce ta yi jan hankali game da yanda mutane ke saurin yada bayanai ko tsokaci a kafafen sada zumunta ba tare da la'akari da abin da ka iya zuwa ya dawo ba.
A gaskiya ya kamata da farko mutane su fahimci ita kafar sada zumunta menene ma ita, yaya ake amfani da ita, yaya scope ɗinta yake, wato yaya girmanta da fadin ta yake. Idan ka fahimci irin wannan abubuwan zai jagoranci yaya zaka dinga rubuce-rubuce, saboda zaka san cewa idan kai rubutu ba kai kadai zaka kalla ba, mutane da yawa za su kalla kuma za su yi fassara ga maganar ka, kuma ya gurgudan yawan mutane da suke following ɗinka maganar ka zai iya janyo alkhairi ko akasin haka. So shi yasa yake da kyau mutum ya tantance me yaji a zuciyarsa, me kuma ya kamata ya rubuta, sannan ya ma tabbatar shin abin da ya rubutan gaskiya ne. Idan kuma gaskiya ne alkhairi rubutunsa zai janyo ko akasin haka. Idan kuma ma ba shi da tabbasin akan abin da zai rubuta, to ya kiyaye rubuta shi, kuma koda a ce yana da tabbas akan idan ya san cewar abin da zai rubuta zai janyo tashin hankali ko zai janyo wani cece-kuce ko rashin haɗin kai a limanci, to mutum ya kiyaye rubuta shi.
Madalla. To ko a baya dai ma gwamnatin Najeriya ta ce za ta fara sanya ido akan waɗannan kafafe don hana ababen da ka iya janyo matsaloli ga ƙasar baki ɗaya. To masu sauraro ga baki ɗaya kuma a nan za mu ja birki cikin shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin ma'aikata da mahugunta sashen Hausa na muryar Amurka, ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi. Mu sake haɗuwa a shirin da gaba.
A gaida Shamsiya, kafin makarkare ga Murtala ya sake dawa da labarai amma a takaice.
To haka ta takaice, mutane 27 sun mutu a wani hatsarin motar safa a kudu maso yammacin China a yau Lahadi, wanda 'yan sanda suka ce shine hatsari mafi muni da aka samu a kasar a wannan shekara. 'Yan sandan gundumar Sando sun faɗa a wata sanarwa ta yanar gizo cewa hatsarin ya auku ne akan wata babbar hanya a yankin gundumar Guizhou, sa'ad da motar mai ɗauke da mutane 47 take tsaye. Jami'an sojin Ukraine a gabashin birnin Bakhmut na kasar sun ce sun yi amanar cewa suna yaƙi ne da fursunonin Rasha a maimakon sojojin kasar ta Rasha, a cewar wani rahoton jaridar New York Times. Jaridar ta ce ta yi nazarin wani hoton bidiyo da aka dora ta yanar gizo wanda ke nuna wakilin kamfanin Wagner Group, wani kamfanin soji mai zaman kansa, yana yi wa fursunoni alkawarin samun 'yancinsu idan suka kammala rangadin soji na tsawon watanni 6 a cikin Ukraine. To sai dai kuma jaridar ta Times ta ce ba a iya tantance sahihancin bidiyon ba.
To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yau gaba daya sai kuma gobe da asuba idan Allah ya kai mu za a jo sa abokan aikin mu da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin Murtala Faruku sanyi ne da yake ni gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza da ya bada umarni da ma injiniyan mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.